mita 89.5 da la FM na zamani Abubakar Sabo ake tare da shi daga kotun shari'ar musulunci dake PRP Kano 4 karkashin mai shari'a Nura Yusuf Ahmad inda wani uba ya karar dansa bisa zargin cewar ya sace masa mota mai kimanin naira miliyan 300,000 kuma bayan dan sanda mai gabatar da kara a kotun wanda ya fito daga sashin musulmai ya lifuka dake Banfai Detective Aliyu Abiji Murtala ya karantawa shi wannan da laifin da yake tumarsa da shi take amsa a nan ne kotun ta daga zaman zuwa wani lokaci na gaba domin yanke hukunci kuma aka kafa masa shaidun ikirari insha Allah zan dawo a karo na biyu dan jin musamman murya ta shi mahaifin ko kuma dan in hali yayi Allah kyauta ya kuma shirya Abubakar Sabo akan mita 88.5 da lafin zamani daga kotun shari'ar musulunci dake PRP Kano 4 karkashin mai shari'a Nura Yusuf Ahmad